الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ko ga watan sha'abana na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da 12 ga watan 6 na shekara ta 2014 miladiya yau za mu tashi akan almadatu thaniyatu fi shahadat wato yanda ake bada shaida a kotu da hukunce-hukuncen da suka jibinci haka da irin nau'in mutanen da ake karban shaidansu da waɗanda ba a karban shaidansu da waɗanda ba sa ba da shaida akan waɗansu duka dai da izinin Allah gurgudun abin da ya saukaka a cikin awa ɗaya za mu yi shi na farko ta'arifu shahadata ma'anan wato shaida a musulunci ash-shahadatu ita shaida an yukhbira al-mar'u shine mutun ya bada labari sadikan bimara'a yana mai gaskiya da gaskanta abinda ya gani au sami a ko ya ji mutun ya zo ya bada shaida ya ce na gani da idona ko kuma na ji da kunne na ya zanto mai gaskiya a cikin abinda ya faɗa hukmuha hukuncin ita shaida tahammulu shahadati wato daukan shaida ka ada'iha kaman bayar da ita duka fardu kifayatin farilla ne na waɗansu suna iya dauke ma waɗansu idan da mutum goma za su ga faruwan abu kawai biyu daga cikin waɗannan su je su bada shaida sun dauke ma sauran kawai takwas din ba duka sai an dunguma an je ba ina fata an gane ko alaman ta ayyanat alaihi akan wanda ta wajaba a bada shaidan akan shi li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wastashidu shahidain min rijalikum ko ku kafa shaidu biyu kawai a cikin mazajen ku is okay da aka samu mazaje biyu masu adalci suka bada shaida sun dauke ma sauran kawai takan wani abu ya faru a gaban mu anan mu wajen 50 mu gani ko ba haka ba to kawai idan mutum biyu suka yi representing din saura kawai suka je kotu suka bada shaidan abun ya sun dauke ma sauran mutanen 48 din ba wai sai an dunguma gaba daya an je ana ta bada shaida ba Allah madaukakin sarki ce fa illam yakuna rajulaini idan shaidun ba mazaje bane ba a samu mazaje biyu ba to farajulun wa imra'atani namiji daya da mata biyu sune a makwafin abin mata biyu suna a makwafin namiji daya ina fata an gane za su je su ba da shaida a inda babu shaidu sai namiji da mata to namiji daya zai je ya bayar da mata biyu saboda su mata komai nasu rabin namiji ne hankalinsu da komai nasu da shaidansu da menene rabin namiji ne shi yasa sai an hada su biyu suke zamanto daidai da namiji wa qauluhu ta'ala a wata aya Allah madaukakin sarki yace wala taktumu shahadata kada ku yadda ku boye shaida duk wanda aka ce wane ne shaida na to haramun ne ga wannan mutumin yake zuwa ya bada shaida yace kai ni kar a dame ni ban san harkan kotu alhalin kai ne shaidan shi ka shaida lokacin da wannan ya zalunce shi sannan a kira ka kai ka boye shaida ko ka je ka bada sabani ka boye ka ce kai baka sani ba Allah ce wala taktumu shahada boye shaidan da kai rashin zuwan da kai kin zuwan da kai zai sa haƙƙin wani ya salwanta zuwanka ne zai ceci haƙƙi daga menene, daga salwanta. Allah ce wa man yaktumha, duk wanda ya kuskura ya ɓoye shaida haƙiƙanin abu yanda yake, fa innahu athimun qalbuhu, lalle wannan zuciyar shi ta zamanto wato mai zunubi, wato ya aikata babban zunubi kawai, ji Allah subhanahu wata'ala. Wa qawlu rasuli sallallahu alaihi wasallam, a tabakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace, ala ukhbirukum bi khairi shuhada'i, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ashe ba zan ba ku labarin mafifitan shaidu ba, alladhi ya'ti bi shahadatihi, shine mutumin da zai zo da shaidan sa qabla an yus'ala, haka kafin a tambaye shi ma shaida. To wannan shaida dai mun ji hukuncin shi farilla ne, amma waɗansu suna iya ɗauke ma waɗansu. Wajibi ne ka je ka bada shaida idan har aka gayyace ka, ko abinda ka sani ka je ka bayar, saboda kar haƙƙin wani ya salwanta. Na uku, shurutu shahidi, sharuɗan da musulunci ya gindaya ga shi mai shaidan. Ba kowane mutum kwashi kwarab ake karɓan shaidansa ba. Musulunci ya yi screening, ya tace mana irin mutanen da ake karɓan shaidansu. Yushtaratu fi shahidi, ana sharɗantawa ga mai ba da shaida na farko an yakuna musliman, ya kasance menene musulmi, domin musulmi shine wanda yace ya yi imani da Allah da gobe kiyama, ya yi imani da aljanna, ya yi imani da jahannama. To shine ake sa ran tsoron shi ga Allah nan ba zai sa ya ɓoye wani abu ba. An yakuna musliman, ya zamanto musulmi aqilan, mai hankali, baligan, balagagge, adalan, mai adalci. Wane ne mai adalci? Mai adalci shine wanda baya ba fasiki ba, mutumin da baya aikata manya-manyan zunubai, sannan kuma baya aikata abubuwan da ke zubar da mutunci, koda halal ne. Kaga sharrake dai halal ne ko, amma shan shi kana tafiya a titi kam ai akwai zubar da mutunci, ko ba haka ba? Shan mangoro ai halal ne, amma ga kana shan shi kana gangara, kai da ake respecting naka a society, aga kai kana bare mangoro kana sha, kai kana tafiya a titi. Ina fata an gane ko. To baya aikata irin waɗannan ma abubuwa na zubar da mutunci, ballantana mai ya aikata manya-manyan kaba'irai. Wannan shine adilan, ghaira muttahamin, wanda ba a taba tuhumarsa game da waɗansu munanan ɗabi'u ba, ba taba tuhumarsa ba. Wa ma'ana ghaira muttaham, ma'anan wanda ba a taba tuhumarsa ko aka soki wani al'amarin shi, shine Allah ya kuna mimman la tuqbalu shahadatuhum, kar ya zamanto mutane ne dama da ba a karban shaidansu. Ya ka amudiyin nasabi li ba'dihim, kaman ya zamanto mutumin da dama yana da dangantaka da shi wanda yake bada, wanda yake ake karan shi. Mutum ne misali wanda ake karan shi, ana tuhuman shi akan wani abu, yace shaidan shi shine dan shi, shaidan shi ai shine baban shi, shaidan shi shine ita ce matan shi. Wa ka ahadi zawjaini li sahibihi, haka nan kaman ya zamanto ɗayan ma'aurata ne yake ba da shaida ga ma'aurinsa. Wa ka shahadati alladhi yajurru li naf'ihi naf'an, kaman shaidan waɗanda aka san dama suna ba da shi don su samu wani abu, an san su. Kaman yanda na sha faɗa, za ka samu waɗansu suna zaune a kotuna, su je su wuni a can, aikinsu su ne kai in ka neme su shaidan zur su zo su bayar, dama an san su, irin wai sana'ansu kenan, dama an sani. A irin wannan lokacin da muke cike ka ji komai 10% komai 20%, to mutum ne sana'ansu su zo ka ɗauke su haya, ba su gani ba, ba su ji ba, ka zo ka ce musu wani eh ku zo ku tsaya mun shaidu kuna da 10% cikin abin da zan samu. Don kuma idan aka je gaban alkali aka ce waye shaidunka ya ce ga sunan ko me ya shaida ce billahi allazi la ilaha illa huwa muna shaida wannan kaza na wani ne ga ma lokaci kaza kaza a shirya magana kawai aw yadfa anha dararan ko kuma shaidan mutumin da muka san yana zai yana bada shaidan ne don ya tunkuɗe wa kanshi makirci da sharrin shi wancan ne misali zai halaka shi idan ba zo ya bada shaida ba muna fata an gane misali yanda cikin yanayin da muke ciki an kama wani dan mutum an kama wani abu nashi ko an yi barazanan kashe shi idan bai zo ya bada shaida yace kaza haka bane ina jin akwai wanda ya bada shaida lokacin al-Mustafa ya bada shaida yace tabbas ya kashe shi ya kashe kudurare aka yi menene aka yi daga baya ya zo ya janye yace an masa alkawari gida ne ko akwai abubuwa da yawa da aka alkawaranta masa a kasashen waje shi yasa shi kuma gaskiya har ga Allah ya ji tsoron Allah ya janye ba haka bane shi bai sani ba to kun ga irin shaidan masu bada shaida don su samu me wani abu ko ko mutumin da zai bada shaida don ya tunkuɗe wa kanshi wata fitina da aka sawo shi a gaba maybe dan shi yana nan a hannu an kama ko wani nashi a ce to karan da za a yi gobe fa kotun da za a shiga gobe fa muna nan muna jin irin shaidan da zaka bayar in kana san danka ya tsira da rai yana nan a hannunmu a kotun akwai wani shi kuma wani wanda yake connection da shi yana bada shaidan wanda za ta yi favoring din wani shikenan to dan shi za a sake shi to kuma a ce waɗansu miliyoyi ko haka dai kada ya zamanto irin wannan wa ka shahadatil aduwi ala aduwihi haka nan ba a karban shaidan maki akan makiyinsa maki akan maki ana yaki tsakanin wannan yana gaba da wannan sannan a zo a ce ɗaya daga cikin wanda suke gaba da junan wani ya kai shi kotu wanda ya kai shi kotu ya ce shaidan shi shine wannan makiyin nasa ya waye shaidan ka a ce wani kuma an sa akwai tsananin gaba ba sa ga maciji ba a karban irin wannan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tajuzu shahadatu kha'inin shaidar maciyin amana ba ta halatta wala kha'inatin ko maci amana mace wala dhi ghimrin ko kuma shaidan wanda akwai gaba da kiyayya da takun saka a tsakanin su ina fata an gane ko ala akhihi ga dan uwan shi wala tajuzu shahadatul qani haka nan ma shaidan alqani wato shine mutumin da yake ciyar da kai ya baka gida ka zauna iya rayuwanka yake ciyar da kai yake taimaka maka yake biya ma yaranka school fees kake amfana da shi shine qani kaga idan baka je ka ba da shaidan da zata yi favoring shi wannan mutumin da yake kyautata maka ba maybe ya yanke abin da taimakon da yake maka ina fata an gane ko wannan shine li ahli baitin wato mutumin da yake samun wani alheri wani gida suke taimaka masa wannan shine ba sa halarta su ba da shaida ahkamu shahadati na hudu hukunce-hukuncen da suka jibinci shaida na farko la yajuzu lishahidi an yashhada baya halatta ga dukkan mutumin da zai bada shaida baya halatta ya bada shaidan nan illa bima alimahu yaqinan face sai abinda ya san faruwar sa bisa yaqini da tabbas ko ta hanyar ya ga abun tabbas ido da ido aw sama'in ko ya ji abun da kunnen shi ya ji lokacin da wani ya zagi wani ya ji lokacin da wani ya zagi wani ne ya ji kuma ya ce bari ka gani sai na kwada maka sanda sai ya ji kuma an yi duka kuma ya ji ihun wancan kuma yaji yace ni ka fasawa kai wa ne haka duk yaji waɗannan ina fata an gane to zai je ya bada shaida anan ne akan abinda yaje wa kunnan sa ina fata an gane ko wannan shine li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da annabi ya tambaye shi shaida mutumin da aka ka kes gaban manzon Allah shaidan da yazo zai bada shaida sai manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana mutum ya tambaye shi wani mutum daga cikin sahaba ya tambaye shi game da shaida yanda bada shaida take sai manzon Allah ya ce masa tara shamsa kana ganin rana eh kana ganin ta karara da idonka yace eh qala na'am qala ala mithliha fashhad yanda kaga ranan nan karara kace ka ganta to kar gaba da shaida sai kaga abun karara da idonka auda ko ka bari ko ka bada shaida akan abinda ka gane wa idonka da shi karara ko kuma ka bari shi ne aka hada da ji domin akwai mutumin da maybe yana da shi makaho ne amma yana amfani da me da ji da kunni ko kuma kai kana makwabtaka da wani mutum katangar ku daya kana ji yanda yake diman matan shi yanda yake dukanta kana ji aka ta katanga ko kuma kuna ji ana ihu kuka zo kuka tarar ya kulle kofan gida wayo Allah zai kashe ni me na maka haka kake duk za ku iya bada shaida anan ta ji babu shakka mun ji tana ihu tana cewa wani zai kashe ni wani zai kashe mu yi ta buga kofa ya bude ya kece ba ruwan ku da ni duk mun ji wannan ina fata an gane ko mutum ya bada shaida in gane wa ido ne ya tabbatar ya ga abun karara akani da Allah manzo Allah ya ce kaman yanda kake ganin rana in kuma ji ne ya zamanto ka ji abun karara a kunninka na biyu tajuzu shahadatu ala shahadatin akhara ya halatta a bada shaida bisa shaidan wani misali mutum ne ya je ya yi laifi ga shaidan amma shaidan ba zai iya zuwa ba amma sai ya aiki wani ka je ka ce a madadina wallahi tallahi wani ne yayi wannan abun ina shaida amma ni na lura rashin lafiya ba za ta bar ni unje ba to sai wancan ya zo ya bada shaida bisa shaidan da wancan ya bayar idza ta'azzara huduruhu idan zuwan shi wannan din ya ta'azzara li maradin ta dalilin rashin lafiya aw ghiyabin ko kuma ta dalilin baya nan baya kasar amma ya bada shaida alhamdulillahi ina jin yanzu ma akwai waya ko ana iya danna waya a buga masa a sa speaker a ji duk Allah ya kawo sauki waɗannan abubuwan yanzu aw mautin ko ko mutumin ya mutu lid darurati saboda wata lalura to shi wani zai iya cewa ne eh wani tun yana da rai ni ya fada mun ya tabbatar mun da cewa ya shaida wannan filin na wani ne wani duk ran da muka zauna tun yana da rai Allah ji kanshi yana fada mana wannan ni zan iya shaida akan haka kaga ya bada shaida shi a bisa shaidan wancan da ya mutu tunda ba zai iya zuwa halarta ba sai wannan ya tsaya makofinsa domin za a tambaye shi kaga abun a kana ji a amma wanda yake shaida ne ga wannan din kullun yana gaya mana karara da kunne na kullun yana fada mana yana maimaita mana na a ba wajen rantsiya bane ina fata an gane ko sai an rasa shaida ai wancan din bai da shaida sai ya rantsa amma yace yana da shaidan da ya san kaza a wannan aw mautin idza tawaqqafa alayhi hukmul hakim, idan dole hukuncin alkali ba zai zartu ba sai da shaidan wancan din, to ni zai iya mai gurbin shi. Na uku, yuzakka shahidu bi shahadati adalaini, wato shi mai bada shaida, wato mutane biyu idan suka tabbatar da adalcin shi ana karban shaidarsa. Mutane dattawa masu mutunci masu adalci suka ce waye bada wannan shaida, aka ce wani, wani eh ah wani mun san shi gaskiya har ga Allah ba zai ƙarya ba, in dai wani ya faɗi haka haka ne, wani baya taɓa ƙarya, wato ya samu menene attestation, wato waɗansu sun bada shaida cewa lalle shi din nan, wato shaidan shi abun nan mutum ne na tsatse wanda za a iya karban shaidan shi. Ina fata an gane ko, amma wanda aka ana zana ka ce wani ne ya bada shaida kai, wannan wannan da yake zuwa maka kai a biya shi ya bada abin nan, to kun ga irin wannan an bada shaida ce ba mutumin kirki bane, irin masu idan su samu wani abu ne. Shine wato a samu mutane na tsatso kamammu kamilallu a addinin musulunci, wanda kowa ya yarda da mutuncinsu da darajansu da kamewansu, su bada shaida ala annahu adlun mardiyun, wani in dai shi ya bada shaidan nan wani mai adalci ne kuma yardajje ne a gare mu. Idza kana shahidu ghaira mubarrazin lil adala, idan wannan wanda ya bada shaida din mutane ba su san shi da adalci ba, wato bai shahara cikin mutane ba. Wa amma mubarrazul adalati, amma mutanen da wato popular ne a tsakanin mutane sun bada shaida akan cewa lalle wani adili ne. Ina fata an gane ko, kama Allah madaukakin sarki ya ji karrai a Sheikh Abubakar Guye zai bada shaidan abu, kaga wannan ya zai bada shaida zaka ce yayi ne don kudi ko don an bashi wani abu, kawai mutum ne popular ne an san shi da mutunci da kamewa da tsoron Allah, so wannan kowa abin to, amma wani ne aka dauko shi jama'a ba su san shi ba, amma akwai waɗanda suka san adalcin shi suka bada shaida eh lalle wannan mun san shi gaskiya ba zai ƙarya ba. Ta irin wannan idza kana mubarrazul adala, idan ya zamanto wanda adalcin shi bayyananne ya ce fala yahtajul qadi ila tazkiyatin lahu, ba zai alkali ba zai buƙaci wani da zai zo ya bada shaida akan adalcin shi ba, shine attestation. Ina fata an gane ko, wannan ba mu ban san shi ba sai mun tabbatar da waɗansu da suka san shi masu mutunci sun ba mu shaidan cewa mutumin kirki ne wanda ake karban shaidan shi. Na hudu, in zakka rajulani rajulan, idan aka samu mutane biyu suka bada shaidan kirkin mutum da adalcinsa a wannan bangare, sai aka samu waɗansu kuma suka bullo su biyu suka yi condemning din suka ce wani mutum banza ne ba na kirki bane, nan sai din an samu mutum biyu da suka tabbatar da cewa na kirki ne mai adalci ne wanda za a iya karban shaidan, sai aka samu waɗansu suka ce ha ai ba ku san wani bane, ku san wani bane mu muka san shi, biyu suka tabbatar da adalcin shi waɗansu suka bullo biyu suka yi condemning din shi, to aka ce idan haka aka samu haka kuddima janibu tajrihi, sai a rinjayar da bangaren da suka condemning nashi, ba za a karbi shaidan shi ba, ba za a karbi shaidan shi ba ala janibi ta'dil, sai a rinjayar da maganan waɗanda suka soke shi akan waɗanda suka wadaye shi, don shari'a ba ta son wani abun nan haka, mu ci a'a mu yarda da maganan waɗannan, a'a shari'a tana rinjayar da suka bangaren sukar kawai, sai a ce je ka ba za a karbi shaidan ka ba, domin ana taka tsantsan, shari'a tana taka tsantsan kwarai da gaske, ba ta wasa da haƙƙi, ba ta wasa da haƙƙi ko kuma a yanke hannun mutum kawai, ba ta wasa da inda duk aka samu ta shubuha sai a soke abu, li'annahu al-ahwat, wannan shine mafi taka tsantsa. Nabiyar, yajibu ta'dibu shahidi zuri, wajibi ne ga alkali ya ladabtar da masu shaidan ƙarya, irin masu zuwa shaidan nan don a basu wani abu wanda suka dauke shi sana'a ne haka samu akwai wani hadin baki da aka ce yazo kai ya bada shaida to ya wajaba ga alkali ya ladaftar da waɗannan wajibi ne bima yarduhu da irin ukuba da ladaftar wanda za ta sa ya bar wannan aikin nan ya bar wannan sana'ar wa yakunu ibratan liman tuhaddithuhu nafsuhu bidhalik kuma ladaftar wannan da za a masa ta zamanto gargadi ne da wa'azi ga waɗanda suke tunani su ma za su shiga wannan harkar ce kai kaga inda akai ma wani kuwa ai Allah tsare ni bari dai mu nemi wata harkar kai mu bar wannan ina fata an gane ko wannan yafi ko su je su sai da robobi ko su je sai da fetur ce gara un koma nan kaga inda akai ma wani kuwa kaga inda aka waji gashi a kotu kai ina wannan ba abun yi bane ka san waɗannan din sun zauna suna ta suna ta hiran irin wannan gara on nemo keke na fef na'am duk alkali zai kawo bincike ai ta ina kuka san shi ta ina duk zai binciki wannan insha Allah duk zai binciki shi yasa kake ganin wani sa'i ake daga kara haka ina fata an gane ko to duk irin wannan shine na'am na'am sallallahu alaihi wasallam ba zai karbi annabi aka kawo masa sukan wani ake okay, a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya faru a case din jiya da muka karanta an ce ya kawo shaida ya ce bai da shaida ko ba haka ba shi din mai claiming din cewa kaza din nan nashi ne ya kai karan wanci aka ce ya kawo shaidan da za ta tabbatar da wannan abun nashi ne bai da shaida ko ba haka ba yanzu sai a koma gun wanda ake karan shi aka ce kai karantse cewa wannan abun naka ne zai rantse sai wannan din yace ya manzo Allah wannan mara tsoron Allah ne shi zai iya rantse akan ƙarya to amma to me solution me yake so an ce ka kashe do kace baka da su dama shari'a ta bashi right yanzu the only way tunda kai baka da shaida shi ya rantse ina fata an gane ko to amma nan shaidun ne da kansu suke waɗannan suka zo suka condemn wannan waɗannan suka zo ta ja'i musulunci daima na rinja yadda bangaren waɗanda aka soka din amma kamar yadda Alhaji yace misali idan yace shi bai san su ba sai a daga ƙara sai a zo a tambaye me alakan ku ina kuka san shi ya kaza duk bincike yana tono irin wannan shi to nabiyar anwa'u shahadat nau'ukan shahada shaida na farko akwai shahadatu zina shaidun da suke bada shaida akan tabbatar zina to shi kuma abinda shari'a ta ayyana ta kayyade he an samu shaidu nawa shaidu hudu indai zina ne shaidu hudu ne duk wani shaidu da basu kai kun ga a saura abubuwan da muke dauka shahidai ne adlin shaidu guduwa biyu masu adalci ko amma in zina ne fo ne wa yata'ayyanu fiha dole kawai in hudu aka kawo bana in uku aka kawo bana hudun ba a yarda arba'atu shuhudin kuma dukkan su masu adalci kuma mun yi fadi irin yanda za su bada shaida yanda suka ga zinan take kasancewa hujja na cewa dole sai sun kai hudu liqaulihi ta'ala fastashhidu alaihinna arba'atan minkum dan kaje can cikin suratul nur ko menene laula ja'u alai bi arbatina suratul a wannan nisa'i ne fastashidu alaihinna arba'atan minkum wa in khif menene wallati yatina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku bada shaidu hudu da zasu shaida akan cewa lalle an yi zina zina ta tabbata a can cikin suratul abunna ina jin nur ne ko wani sura wanda aka yi wa nana Aisha radiyallahu anha kaza fi Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika inda Allahi humul kadhibun ne ko menene to shaidu hudu ne da ayoyi ta tabbata akan menene zina fala yakfi fiha duna al-arba'a duk shaidun da basu kai hudu ba in dai azina ne ba a karban shaidar na biyu akwai shahadatu shaidan da za a nema a bayar amma ghairu zina ba na zina ba min jami'il umuri na dukkan waɗansu harkoki to yakfi fiha shahidu adlin shahidi adlin shahidu adlin za wato abin shaida guda daya ma mai adalci zai iya bada shaida akwai shahadatul amwal shahida adlin yawa akwai alif ko to shaidu biyu ne duk waɗansu harkoki da ake neman shaidu in dai ba na zina ba mutum biyu sun isa daura aure mutum biyu sun wadatar akwai shahadatul amwali shaida akan amana ta dukiya rigima ta dukiya wa yati fiha shahadatu rajulin wa mar'ataini wato shaidan mutun daya namiji da mata biyu yana isarwa liqaulihi ta'ala fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mar'atani in the absence of mazaje guda biyu a inda babu maza guda biyu masu bada shaida mutun daya ne namiji to mata biyu suna iya zamanto a madadin daya namiji akwai na hudu shahadatul ahkami shaidan hukunce hukunce irin na kotu wa yakfi fiha shahidun wa yaminun shaida daya da kuma rantsuwa in ya shaida daya yazo ya bada shaida ni ne kaza mai mako ba na biyun sai a kara cewa ya hada da rantsuwa ina fata li qauli ibn abbas radiyallahu anhuma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yaminin wa shahidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci wato ga masu abin nan husuma ta shaidan mutun ɗaya da rantsuwan sa na biyar akwai shahadatul hamli wal haidi akwai shaidan daukan ciki wal haml wal haidi da al'ada mutun ne yayi rigima da matan shi yayi rigima da matan shi yace tana da ciki tace ba ta da ciki to kai ne mai cikin ko ita to irin wannan shaidan ciki ko kuma al'ada duka shaidan mata ake karba ina fata an wala ma yattali alaihi illa an-nisa duk wani abin da ba mai gano shi sai mata su isu mata su isu wa yakfi fiha shahadatu imra'ataini shaidan mata biyu ne ake karba mutum ne misali yace lokacin da ya rabu da matan shi yace ya sake ta da ciki tace ban da ciki kina da ciki mana ban da ciki ko aka tafi to shaida ita ne za a karbi maganar ta domin ita ce mai cikin shi yasa a idda yayin da mace take zaman idda su ne Allah yayi wonin ya ja kunnen su yace wala yahillu lahunna an yaqta wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil baya halatta ga mata su boye abinda ke cikin su in sun kasance su yin imani da Allah da ranan kiyama mace tana zaman idda ta san tana da ciki ta fito ta ce yau na gama idda na fias na yi jini na uku akwai wanda ya sai ce a to ka gani sai dai su ne lace su ji tsoron Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko haka nan idan aka samu jayayya babu shaida tsakanin miji da mata mace tace ya sake ni saki biyu ni da shi. Miji ya ce ƙarya ne ko saki ɗaya mamman, ina takarda, ina shaida ce ana sake ki kaza kaza, aka yi ta samu jayayya jayayya aka je kaza kaza kaza, sai a fifita maganan miji tunda igiyoyin a hannuwa suke, shine mai sake su. To yace bai sake ba, sai a bi maganan shi. Yawwa, kai wanda za a bi maganan shi a nan bangaren, wancan bangaren kuma a bi, saboda kowanne da nashi. Ina fata an gane. Kai babban abinda ake so tsoron Allah kawai, tsoron Allah. Mu a zahiri abinda shari'a tace a kotu sai mu bi maganan miji, bai sake ta ba. Tunda ya zo ya rantse ya hakikance ya nuna, sai a bi maganan shi, domin shine mai igiyoyin. Shine mai igiyoyin, babu kuma wanda ya isa ya zo ya ce ya sake shi, kuma yana damke da kayan shi yace bai sake ba. Abinda ya wuce kuma, abinda yake boyayye kuma, na a kiyama mutum zai bayani. Al-madatu salisatu al-iqrar, shine confession, wato mutumin da zai zo ya tabbatar ya bada shaidan kansa. Ta'arifuhu, definition shine ta'arif, ma'anan shi al-iqraru, ma'anan wannan kalma ta iqrari, ko a Hausa ma wani yayi iqrarin cewa shi ya bigi wani, ko ba haka ba, shine huwa an ya'tarifa al-mar'u, shine mutun yazo ya tabbatar wa kansa bishai'i fi zimmati li ghairi, yace eh wannan filin da nake ko gidan nan da nake ciki na wani ne, ba nawa bane, na wani ne. Wannan filin da nake kaza a cikin shi na wani ne, ba nawa bane. Ka an yaqula, kaman mutum yace inna li zaidin indi 50 alf dirhamin masalan, yace lalle zaidu yana bina dirhami 50,000. Allahu akbar. Ko kuma yazo yace innal mataa al fulaniya huwa li fulan, kaya kaza dinan da suke kaza na wani ne, shine mimman yuqbalu al iqrar, nabiyu wadanne ne ake karban shaidan kansu. Akace yuqbalu iqraru al aqili, mutum mai hankali ne ake karban bayanin kansa, albaligi kuma baligi. Wala yuqbalu iqraru al majnuni, ba a karban wato bayanin tabbatar da abu daga mahaukaci. Wala sabi, ko yaro. Wala al mukrahi, ko mutumin da aka tilasta shi, aka ce under duress ya zo ya bada shaida kawai. Li adami taklifihim, domin duk waɗannan Allah ya yafe musu, bai dora musu abinda suka fada. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, rufi alqalamu an thalathatin, ko an dauke alqalami daga kan mutun uku. Yaro sai lokacin da ya balaga mahaukaci, sai lokacin da ya warke mai bacci, sai lokacin da ya farka. Mutun da yake bacci yake bacci yake magajin baje, wannan filin na Alhaji Ahmadu ne, misali. A cewa ne a bada shaida kawai, ka sa akwai masu dan sumbatu surutai in suna bacci, sai ce kawai wane ma ga tabbas ya faɗi kaza, a'a sai a tada shi a ce, sai a ce kai ka bada shaida, zai ce a ni ban ma san lokacin ba, ban ma san abin. Haka mutane suke. Akwai wanda fa sai ya tashi je jikin wannan AC ya dawo, kuma da dare wallahi bai sani ba, bai sani ya kwanta kan shi tanan washe gare ka samu kanta nan, haka za ka tar. Wani yakan dan yawo ya fita, wani yakan tashi ta suru ta yi ta suru ta yi ta maganganu a kanta. Allah ubangiji ya rufa shi, ba a karban shaidansu. To shaidan shi kuma wanne ne? Albaligul aqilu al-iqrar, wannan shaidan wanda aka tilasta, fa ina aka samu hujja? shi kuma wani hadisi yazo ya tabbatar da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa mastukrihu alaihi rufi an ummati alkhata wa nisyanu wa mastukrihu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa al'ummata duk wani abin da suka yi bisa mantuwa ko kuma kuskure ko kuma bisa tilastawa ko Ammar bin Yasir an tilasta masa da azaba aka ce mafita shine ya zagi annabi ko kaga zagi annabi ko ai kafirci ne kanshi mutum ake anan take kamar kaga da ya nuna cewa karkashin tilasta ne manzo Allah yake babu komai aya ta sauka mata nuna babu komai annabi yake gobe in an kama kan ma aka azabtar da kai aka ce sai ka zage ni ne mafita ka zage ni sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko na uku hukmuhu hukuncin mutun yazo ya bada sai dan kanshi hukmul iqrari al-luzum da kafurta abu fa to yalizinceka kawai kazo kace salamu alaikum naga ana neman waya blackberry jiya naji akan zargi wannan a zargi wannan fi sabilillah zan ga muku gaskiya ni na dauke ta kuma na sayar shikenan fa in kalman nan ta fita shikenan fa ta dabaibaye ka ka daure kanka faman aqarra bi shay'in li insanin duk wanda ya tabbatar wa wani cewa yana bin shi kaza ko haƙin shi na hannun shi mutu yazo ya tabbatar wa kana aqilan aka lura yana cikin hankalin shi kuma baligan balagaggen mutum ne ba yaro bane muhtaran voluntarily ba wanda ya tilasta shi shi ya ka kanshi to lazima huwa na abu fayali zince shi ya zama to wajibi kawai ya zama to wajibi ina fata an gane ko li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadi manzar fani itarafat ya kai unaisu kai ya samma ko kaje gun mata kaza da aka ce ta zina idan ta yadda tace eh ka jefe ta a madadina da taje kuma ta tabbatar tace eh tayi aka jefe ta kun ga anan faja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tirafaha mulziman sai sanya shaidan da ta bayar da yadda da tayi din na hayya lizimce ta dole kawai ya kama mutum bi iqamati al-hajj alaiha aka zartar masa da haji saboda haka yanzu sai ka zo ka biya blackberry da kai ka tabbatar kace kai ne kuma a kai ka kotu kuma a gaban kowa ka fada ko kuma a gaban alkali kace ranga dade na ga ana ta shari'a tsakanin wani da wani to yau zan fadi gaskiya har ga Allah ni na dau wannan abu shanun nan da aka tura ta nan ni ne kuma an sai da su motan da ake neman nan kaza 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 har ga Allah ni ne na sai da ita shikenan fa ka dada dawa ka ce wai wasa kake yi bai taso ba kara da tuhume tsakanin wani da wani sun kare kan mutum ka za a jira hukuncen shi wannan iqrari yana da hukunce ba'du za an bato mana waɗansu shashi daga cikin hukuncen wannan irin nau'in shaida din da mutum zai bayar a kansa na farko i'tiraful muflisi aw al mahjuri alayhi fi shu'un al maliyati لا يلزم الاتهام المفسد بحسد الغرماء idan mutumin da ake bin shi bashi ya tsiyaci ya karbi bashin wannan amma ya tsiyace bai da komai bai da abin da zai biya su to idan yazo ya nuna ya confess yace falallai dukiyan da ake bina ko kuma fanatsiya ce banda kokobo ko mutumin da aka hana shi aka yi freezing dukiyan shi aka hana shi yayi tasarrufi ga dukiyar shi, to wannan fa baya lizimtan a tuhumi wannan mutumin cewa ai yana hasada ne ga masu bin shi bashi. Li'an sani, domin shi na biyu din nan wanda aka damke kudin shi din nan aka hana shi yayi tasarrufi, idza qubila iqraruhu, idan aka karbi maganan da ya faɗa, asbaha, ya waye gari, wa ka'annahu lam yuhjar alaihi, kaman ba a abin nan din, kaman ba a damke dukiyar shi ba. Wa yabqa bi dhimmatihi ma aqarra bihi fayusaddidanihi ba'da zawalil mani. Mutum ne misali he yazo yace gaskiya fa banda kokobo banda kudi, to wannan baya nuna cewa haƙƙin waɗanda suke bin shi ya faɗi, sai dai a bar shi kawai ya riƙa biya har lokacin da Allah ya ai wannan dukiyar ta zamanto a ƙarƙashin shi, haƙƙin mutanen nan suna bin shi har lokacin da Allah ya yalwata masa ya riƙa biya kaɗan kaɗan. To haka nan mutumin da aka zo aka je aje a kulle dukkan accounts din shi, domin ana bin shi basu suka, mutane suka kai ƙara suka ce wane fa yana da kuɗi muna bin shi bashi ya ki ya biya mu, kuma yana da kuɗi a account mun sani. To sai alƙali ya tura a yi freezing a rike account din, a duba nawa ne a fito da abin da yake ciki a biya mutane abin da ya samu. Mun faɗe shi a can baya. Yawwa, idan wannan yana bin mutum miliyan biyu, wannan yana biyan shi miliyan ɗaya da rabi, wannan yana biyan shi miliyan ɗaya, wannan yana biyan shi 700,000, wannan 600,000, wannan 500,000, wannan 300,000, to abinda aka yi ya ɗan samun a account ɗin, idan kwata-kwata ba su kai yanda za a biya waɗannan duka ba, sai a yi menene, a ba ma kowa based on percentage ɗin da yake. Mai miliyan biyu sai nashi ya ɗan fi yawa, sai wanda zai biyo sai mai ɗan miliyan ya ce to kai mai miliyan biyu ka yi haƙuri ga 800,000. Based on yanda aka samu, idan aka ce a biya ku duka, to mutum ɗaya ma zai iya kwashe kuɗin. Kai mai miliyan ɗaya da rabi ka yi haƙuri ga miliyan ga 650,000. Ta taimi amila haka za a yi shi ba daya, sai kwaya dan tafi dai a ce to kai mai yawa kana bi kaza, kai saura balas kaza, ku je in kun yafe to gashi nan dai mutumin, sai a je a yi yanda za a yi. Ko ko mutum ne ya zo ya ce wane na san kuna bi na bashi, amma an yi freezing account ɗina, ku yi haƙuri. Ya haƙuri, an yi freezing account ina, ana bincike akan menene, ku yi haƙuri. Randa abubuwa bincike ya kammala aka sake mu account ina, zan biya ku shi ne. To sai a bashi, wa yabqa bi dhimmatihi, bashin nan dai na ƙarƙashin shi, ma a karrabi fayusaddidanihi ba'da zawalil mani, sai a biya, zai ya biya su in wannan abun ya gushi. Na biyu na ƙarshe, itiraful maridil mushrifi, wato mutumin da ya kusan mutuwa saboda rashin lafiya, ya zo ya yi itirafi ya ba da shaida a kan wani abu, la yasihu lil warithi illa bi bayyinatin, wato baya halatta ga mai gado sai dai in ya kawo wata shaida, li'annahu muttahimun bil muhabati. Misali, ana shari'a tana tuhuman shi, misali falau qala maridun mushrifun, mutum ne yana dab da mutuwa, yana ciwo sosai, ciwo mai tsanani, ya kusan mutuwa, sai ya zo ya ce ina tabbatar muku ɗana wane yana bina miliyan 10, ɗana wani yana mina, to wannan baya taɓa ba, shari'a ba za ta taɓa yadda da shi ba, sai dai ya nuna inda aka rubuta daɗin a wani lokaci ne ya karba gashi written note in babu wani written note shari'a ba ta karba sai shari'a tana tuhuman shi wannan mara lafiyan da cewa idan ya mutu kenan yana so ya dan ware wani abu ga wannan yaron maybe yafi son shi zai nuna son kai abinda shari'a za ta kalla kenan akwai son kai da fifita wannan dan wajen soyayya da kauna sama da sauran in babu wani written abun nan shari'a ba ta yadda shi yasa shari'a ba ta yadda kuma har ila yau ga mutumin da yake rashin lafiya mai tsanani ya kusan mutu yace ya sake matan shi ko ya sake ta shari'a za ta ce to mun ji wannan amma sai ta shiga gado sai wannan mara lafiyan mugu ne wannan kana ganin shi yana so ya haramta mata me gado sai shari'a ita ko menene shari'a sai ta yi tuhuma me yasa sai kana gargara kace ka sake ta yana so ya haramta mata gado ne to haka da ma mutu yana rashin lafiyan da ya kusa ya mutu sai ya ce ai cikin ƴaƴana wani hana bina miliyan 10 sai a ce eh baba sai a nuna mana inda aka rubuta da aka yi signing lokacin da ya bayar in babu magada in sunki kuma shari'a tana supporting din su naza ina fata an gane ko falau kala maridun da mara lafiya mushrifun wanda ya kusan mutuwa zai ce atarifu ina tabbatar muku bi anna waladi fulanin wani din nan cikin ƴaƴana indi kaza yana bi na kaza da kaza lam tuqbalu minhu ba za a karba masa ba khashiyata saboda tsoro an yakuna qasada muhabatahu shari'a tana tuhuman shi da yana nufin soyayya ne da yake nuna ma wannan dan ta musamman duna sa'iri auladihi sama da sauran ƴaƴansa wa yashhadu li hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar da haka cewa la wasiyata li warithin ko da yake mutumin ya san ba a yi wa mai gado wasiya ko ba a yi wa mai gado wasiya cewa in na mutu a ba ma cikin ƴaƴana kaza sannan kuma in ya mutun a cire sannan ya zo kuma a raba sauran da shi to sai ya ce sai ya dan yi wani irin kwana ya ce wani na bi na bashi na kaza in babu shi ba za a yadda ba kawai in babu wani a rubuci ba wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya kulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la wasiyata fa yaqulu almaridu ko sai mara lafiya ya ce inna li waladi fulanin kaza lalle wane cikin ƴaƴana din nan fa yana bi na kaza duna sa'iri auladihi ashbahu shay'in bi wasiyati la wannan kaman yana so yayi wasiya ne in ya mutu a ba a ware wannan da wata kyauta ta musamman daga dukiyar shi sun yi kama ne kawai ai kiyasin shi da wasiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi ya ce la wasiyata li warithin illa an yujiza hal warathatu manzo Allah shari'a tace sai dai in magadan suka ce mun yadda baba amma in magada suka ki fir suna kan gaskiya yawa mun yadda baba duk da cewa ba rubutu ba wata takarda rubutacciya da za ta nuna haka mun yadda ai haƙƙin nasu ne idan baban ya mutu ko to kowa yace ya yadda bari mu gama gaban malam taqum bayyinatun matukan babu wata shaida tusbitu ma aqarra bihi liwarith matukan babu wata shaidan da za ta tabbatar da abinda yace dan nan yana bin shi wa inda zalika yasihu iqraru idan kuma akwai shaida to shikenan wannan shine in babu wata shaida to shikenan na'am wa alaikum salam bari a kira sallah bari a kira sallah sai a yi tambayar masu alwala sai su yi
Allahumma